人卡巴特的伊亚卡
伊亚卡
头塞因卡腾勒芬卡爱巴特的伊亚卡耶稣
Come on choir, sing with me On hearing
卡
Shinka, Tafarkinka, Agareni, Masukyaune Tunaninka, Tabomashinka, Tafarkinka, Agareni, Masukyaune Karbiya Bo Munkawo ya bo Karbi hadaya Maka tukwi jinsu jada ya mai girma Mungkawo ya bo karbi hadaya Mungbaka tukwi jinsu jada ya mai girma Mungkawo ya bo karbi hadaya Mungbaka tukwi jinsu jada
Ya mai girma, hey girma.